الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 8 ga watan 10 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shin abinci yana daga cikin abin da ke bata wankan Juma'a haka yake a cikin littafin Malikiya na cewa duk wanda yayi wankan Juma'a ya shagala da wani ciye-ciye suka ce to ya sake wanka amma a takaice a magana wadda take tabbatacciya wankan cin abinci baya daga cikin abin da ke warware wanka an gani ko babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nunin cewa cin abinci bayan wankan Juma'a cewa yana bata wankan dole sai mutum ya saki illa kawai abinda aka fi so game da wankan Juma'a sadar da shi da tafiya masallaci wannan kuma idan aka kalli hikimar da ta sa aka shar'anta shi wanka wanda sababin shar'anta wankan ranar Juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu yana cikin huduba wasu daga cikin mutanen Madina daga can gona kansu sai suka wuce suka zo masallaci sun gama shifi koyi da wari sai tashi yake daga jikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da jama'a man atal Juma'a falyaghtasi manzo Allah yace duk wanda zai je Juma'a manzo Allah yace yayi wanka duk wanda zai zo Juma'a manzo Allah yace yayi wanka wanda wannan hadisi yana tabbatar da wajibcin wanka a ranar Juma'a yana hawan kan wanda Juma'a ta zama wajibi a kan shi wanda zai je masallaci amma duk wanda yake Juma'a bata wajabta akan shi to ba maganar yin wanka to dan haka kaga in kai wanka tunda safe ba mamaki zuwa jimawa in ka hada jibi wani wari kuma ya koma tashi daga jikinka saboda daman galibi abinda yake haifar da wari daga jikin dan adam shine jibi da zaran mutun yayi jibi to wani wari yakan iya fita daga jikin shi shi yasa malamai suka ce an so shi wankan Juma'a a sadar da shi da zuwa masallaci kana gama wanka kinan kawo masallaci zaka tafi babu wani aikace da suke gaba amma tare da cewa in kai shi tunda sassafe ka ba da iya abin da yake kanka na wajibi na'am
malam ya ro karami da balaga ba lokacin da Allah ya cikawa aka dinne shi hukuncin da ake tsaya babu sanan manya a yi shi zuwa kabarin shi ma ya tsaye shi
yaro karami aka yi masa addu'a kamar yadda ake yi masa addu'a a sallar gawa haka bayan an binne shi ana yi masa addu'a illa kasancewar duk yaron da bai balaga ba addu'a akan ke bance ta ga mahaifansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi a sallar gawa idan yaro ne karami haka kuma yayi umarni cewa a ke bance uwayen da addu'a saboda shi alƙalami bai riga bai hau kan shi na rubuta masa wasu laifuka a gun Allah subhanahu wa ta'ala na'am wai tashi a tsaya ma shugaba haramun ne duk girman rawaninsa duk yawan galaluwarsa baya halatta a tashi a tsaya masa kamar yadda hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikinsu wata rana Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda a matsayin shi na gwamna ya fito a lokacin nan akwai Abdullahi dan Zubair da shi da wani suna zaune shi wancan sai ya tashi ya miƙe Abdullahi dan Zubair sai ya yi tashi Muawiya Allah ya kara masa yadda sai yake jinjina masa yace kai daidai yace wallahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa duk wanda yake so in ya zo gu a tashi a tsaya masa to yayi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta to ga sayyidu waladi adam shugaban ƴaƴan adam ba ma a nan duniya ba a ranar kiyama gaba daya yinin da Allah yake tara al'ummu na farko da na karshe kamar yadda wani sahabi yake fada yace duk kaunar da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanda muke masa da girmama wanda muke masa yace wallahi in ya zo gu ba ma tashi mu tsaya saboda mun san manzon Allah yana kiya tashi a tsaya masa to kaga a takeice wannan hadisi na farko Muawiya Allah ya kara masa yadda yana matsayin gwamna ne kuma gwamnan musulunci ba irin gwamnoninmu na yau ba yace tabbas yace na kai daidai yace haka naji manzon Allah ya faɗa duk wanda yake so a tashi a tsaya masa idan ya zo gu to yayi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta dan haka tashi a tsaya ma mutum in ya zo wuri wannan haramun ne an gane ko abinda ake abinda kake iya yi ba ko ne ka tinkaro zai zo gunka to ba laifi bane ka tashi ka taryo shi bal ma an so ka tashi ka taryo shi wannan yana daga cikin karrama bako kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo da Sa'ad ibn Mu'adh akan jaki ba shi da lafiya domin ya yanke hukuncin da ya dace a aiwatar game da Yahudawan Banu Qurayza kafin ya iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga mutanen Madina yace kumu ila sayyidiku ku tashi ku taryo shugabanku ila alarauci tufidul gaya ku tashi ku taryo shugabanku wasu suka yi juya ta sai su ce ila anan bi ma'anan lamu ai kumu li sayyidikum ku tashi ga shugabanku ma'ana domin girmamawa dan haka wasu daga cikin malamai magabata suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna cewa mutum mai daraja kamar malamai da wannan in sun zo guwa tashi a tsaya musu to illa kasancewar ila anan abinda take fa'idantarwa shine ku tashi ku taryo shi domin an samu ziyada ingantacciya kamar yadda yake cikin sahihu muslim manzo Allah da yace kumu ila sayyidikum sai yace fa anziluhu ku tashi ku taryo shugabanku ku sauke shi kuma wannan hadisi da makaranta gaye dai duk kaunar da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama wanda suke masa in ya zo ku ba sa tashi su tsaya saboda yana ki yana kyama dan haka haramun ne a tashi a tsaya ma mutum domin wata girmamawa baya halatta koma wane ne na'am gyaran gemu shi ma haramun ne, na a rage shi a aske shi. Iya kawai an gane ku shi gemu tun ran da ya fito aske shi haramun. Indai gyaran da kake nihi na sa a dan sassabe wani wuri haka da wannan kinshi a bar shi nan haka kawai, baya halatta. Iya abinda aka samu domin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ku bar gemu ku cika shi ku saba ma Yahudi, amma shi gashin baki manzon Allah yace ku rage shi. Bai ce a rage gemu ba, gashin baki manzon Allah yace a rage. To dan haka Ibnu Umar shine kadai aka samu, shi ma ba kowane lokaci ba, in ya gama aikin haji yakan dan tsuntsince kamar daidai da yake tasowa haka, yakan dan yayyanke shi kamar misali a cikin gashin gemu daidai yake haka ya fita ya dan ketare saura, sune yake dan tsuncewa. Amma na haka mutun ya share, in aka ce gemu duk abin da ya fito akan haba da kasan haba da kan kuma tunan da saje nan dukkan shige mu, an gane to dukkan shige mu. A inda kawai malaman suka yi dan rangwame na cewa ana iya yankewa, malaman malikiya in yayi tsawo da yawa shine suka ce in kai kamu daya biyu a na uku kana iya dan ragewa. Eh dai wannan ba kaman irin mutanenmu na Afirka, kalla ka samu wanda gemu shi zai kai wannan. Amma in ka dauka irin mutanen wajen Pakistan, wannan Asiya da sauransu, Pakistan da sauransu, zaka samu wani gemu shi ya wuce cibiya. Darasin da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul jizya wal muwada'a. Mun tsaya karshen wato babi na bakwai, wanda babi na bakwai bayani ya gabata a kansa shine baban da malam ya kulla shi kamar haka, cewa idan mushrikai suka yaudari musulmi, shin aron gwamta musu yaudarar da suka yi? Ma'ana suka yaudari musulmi, suka yi ta'addanci, ana iya rangwamta musu a yafi musu, ko kuma sakauta musu za a yi da iya abinda suka zo da shi ne yaudara? Shine a karkashin baban ma da yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, yayin da wato aka bude Khaibar aka ci ta da yaki, an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar karfatar tunkiya fiha sumun, amma akwai guba a ciki, nama ne aka gasa, kuma sai da aka diba naman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuso shine karfata, tare da cewa lafazin sha ismu jins ne, ya hada tunkiya ya hada akuya, an gane ku. Aka zo masa da karfatar karamar dabba, kuma an sanya guba a ciki. فقال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada, sai ya ce ijma uli man kana hafuna min yahud, duk wanda ke wannan gu na yahudawa manzo Allah yace ku tattaro musu gaba daya, manzo Allah yace a tattaro masa su, fajumi ulahu aka hada masa su. Faqala sai manzo Allah ya tambaye su yace inni sa'ilukum an shay, lalle zan yi muku tambaya game da wani abu ku jama'ar Yahudu, fa hal antum sadiqi ya anhu, manzo Allah yace shin wai za ku yi mun gaskiya game da abin da na tambaye ku? faqalu na'am, suka ce kwarai za mu fada maka gaskiya. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da su, man abukum, wane ne babanku? Ma'ana yana tambayar su game da tushen kinan zuri'a su wannan kabila ta su waɗannan Yahudawa. Qalu, sai suka ce masa, fulan, wane shine babanmu? Faqala manzo Allah yace da su, kazabtu, ƙarya kuke, bal abukum fulanu, sani dai wane shine babanku, ma'ana shine kakanku, shine tushen kabilarku. Wanda wannan yana nuna mana yana daga cikin sifofin Yahudu shine ƙarya, ba sa kunyar Allah, ba sa kunyar manzon shi. Faqalu, sai suka ce masa, sadaqta, suka ce kai gaskiya. Qala, sai manzon Allah yace da su, fa hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu anhu, shin za ku yi min gaskiya game da wani abu in har na tambaye ku game da shi? Faqalu, na'am ya abul qasim, suka ce kwarai ya baban Qasim, za mu faɗa maka gaskiya ita tambayar. Wa in kadhabna arafta kadhibana kama araftahu fi abina, suka ce in har mun yi maka ƙarya, to ai za ka fahimci ƙaryar mu kamar yadda ka sani ƙaryar da muka yi game da amsar da muka baka game da babanmu. Yana anan kaga tun anan ya kamata mu fahimci cewa Yahudawa ba komai ya hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa sabar kawai hasada da kuma kwadayi na abin da suke karba daga gun mabiya, suke yi musu rufa rufa sai su yi musu hukunci daidai da abin da suke so sabanin abin da Allah ya saukar a cikin littafin. Tsoron kubcewar shugabanci da kwadayin abin da suke karba daga hannun mutane da tsabar keta da hasada shi ya hana su shiga kan Yesu, tunda anan sun san cewa kamar yadda suka masa ƙarya a farko ya sani ƙaryar da suka yi, kenan sun tabbatar da manzo ne na Allah, manzo ne na Allah. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya ce, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sai ya ce, wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Faqala lahum, manzo Allah ya ce da su, man ahlun nari, su wane ne yan wuta? Qalu, sai suka ce, nakunu fiha yasira, za mu kasance a cikin wuta wani zamani wanda yake ɗan kaɗan. An gane ko? An shafe mausu sai aka wanzar da sifa, aina kunu fiha zamanan yasira, za mu kasance a cikin wuta wani ɗan zamani wanda yake ɗan kaɗan, ba mai yawa ba, ma'ana wasu ƴan kwanuka ne, kamar yadda suke faɗa, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan qul attakhadhtum inda allahi ahadan falan yukhlifa allahu ahada am taquluna ala allahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, suka ce wuta ba za ta shafe mu ba a ranar kiyama, suka ce illa ayyaman ma'dudatan, sai wasu ƴan kwanuka waɗanda suke kididdigaggu waɗanda ba su wuce a lissafa ba. Shi ne malaman tafsiri suke rawaito cewa adadin kwanukan suka ce kwana 40, ba kwana 40 ba, adadin kwanukan da wato suka bauta ma maraƙi bayan tafiyar annabi Musa izuwa miƙati. An gane ku? Shi kuma kwana 40 ne, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Ubangiji Ta'ala yace, qul attakhadhtum inda allahi ahadan, kai tsaye Allah ya maida musu martani, yace ce da su, tambaye su shin wai kun riki wani alkawali ne a gun Allah cewa wuta ba za ta shafe ku ba face wasu ƴan kwanuka? In har kun riki alkawali, to fa lan yukhlifa Allahu ahada, ku tabbata Ubangiji ta'ala baya saba alkawali. Alkawalin da yake kare bawa game da gidan wuta in ya cika shi ne kalimatu shahada da abinda ta kunsa. Sai ya ce am taquluna ala Allahi ma la ta'lam, bari dai kawai kuna faɗa ne ga Ubangijinku abinda ba ku da sama saniya game da shi. Ubangiji ta'ala ya ce bala, gaskiya ne, man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aikata mummunan aiki, wa ahaqat bihi khati'atuhu, a wata qira'a khati'atuhu, kurakuransa suka zagaye shi, Ubangiji ta'ala ya ce fa ula'i, ya mutu bai tuba ba, fa ula'ika ashabun nar, waɗannan su ne ɗan wuta. Ubangiji ta'ala ya ce hum fiha khalidun, su a cikin wuta masu dawwama ne, har abada ba za a fitar da su ba. To shine a nan wai suka ce na kunu fiha yasiran, za mu kasance a cikin wuta wani ɗan zamani wanda yake ɗan kaɗan. Thumma takhlufuna fiha, sannan ku musulmi kuma ku ne za ku mai mana gurbin. In sun fita wai musulmi su za su mai gurbin su ci gaba da zama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ikhsa'u fiha, ma'ana ikhsa'u fiha, ku kaskanta ku wulakanta a cikinta, kamar mummunar addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu. Kamar yadda cewa Ubangiji ta'ala yake faɗa qalaq sa'u fiha wa la tukallimun, sai ya ce wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Manzon Allah ya ce har abada mu mu'minai, ku yahudu ba za mu maye muku ba a cikin wuta, ku in kun shiga to kun shiga har abada, amma ba maganar cewa musulmi su maye muku. Kuma qala sanna manzo Allah sai ce da su hal antum sadiqiya an shay'in in sa'altukum anhu, shin wai za ku yi min gaskiya game da wani abu in har na tambaye ku? Qalu na'am, suka ce ya abul qasim, kwarai za mu yi maka gaskiya, za mu faɗa maka gaskiya. Qala sai manzo Allah ya ce hal ja'altum fi hadhihi shati summan, shin wai kun sanya guba a cikin wannan nama? Qaluna am, suka ce kwarai, wanda wannan alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gubar da aka sanya a cikin naman Allah ya sanar da shi. Shi yasa ya musu wannan tambaya, za ku faɗa mun gaskiya in nayi muku tambaya? Yace shin wannan nama kun sanya guba a ciki? Suka ce kwarai. Kaga yayin suka ce a ba su sa ba, to manzon Allah zai tabbatar da kariyarsu cewa sun sa. Allah sai ya ce ma hamalakum ala zalik, mi ya kai ku sanya ma wannan nama guba kuka bani da nihin ku halakar da ni? Qalu, sai suka ce in kunta kadiban nastarihu, mun yi haka ne dan mu bambanta tsakanin zare da abawa, mu rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa, mu rabe tsakanin wato shine dan dima da dan kabewa, kenan mu gane cewa kai annabi ne da gaskiya ko kuma da awar annabta ne kawai kake. Suka ce in kunta kaziban, in har ka kasance makaryaci game da abin da kake faɗa cewa Allah ne ya aiko ka a matsayin annabi manzo, nastarihu, in ka ci guba za mu huta da kai, shikenan. Wa in kunta nabiyyan, in ku ka kasance annabi ne da gaskiya, to lam yadurruk, wannan guba da muka sa ba za ta cutar da kai, saboda manzannin Allah da annabawa ma'asumai ne, Ubangiji ta'ala shi ya ɗauki nauyin ba su kariya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa game da manzansa, wallahu ya asimuka minan nas, wani Allah ya faɗa wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a, in har kun ɗau haƙuri kun tsara dokokin Ubangijinku, to kaidinsu, makircinsu da ƙulla-ƙullansu ba zai cutar da ku komai ba. Kaga ɗaukan haƙuri da tsara dokokin Ubangiji ba a kai ga annabawa ba. Don haka duk wanda ya yi tsoron Allah, makircin kaidin duk wani wanda yake ma'abucin kaidi, to ba zai cutar da shi ba. to a takaice dai wannan ga dai irin yaudarar da suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ba a rawaito ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kauta musu da wata hukuma akan yaudarar da suka yi dan haka dai malamai suka yi sabani wasu suka ce a akan iya sa kauta musu suka ce a sai a kaula kai kawai a manta da su zamu tashi babi na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu du'a il imami ala man nakatha ahada qala hadathana abu nu'man qala hadathana thabit ibn zayd qala hadathana asim annahu qala sa'altu anas radiyallahu anhu anil qunut qala qabla ar-ruku fa qult إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فأرد لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم مالم الله يجيكان سنة فلا وانم بابيني واندكي بياني جمد ابن دي زولك من زاء الله صلى الله عليه وسلم نهلت يممونر الدعاء ma'ana na halaccin shugaba yayin mummunar addu'a akan duk wanda ya warware alƙawari jama'ar da aka yi yarjejeniya da su aka kulla alƙawari tsakanin su da jama'a ta musulmi to idan suka warware wannan alƙawari yana halatta shugaba yayi musu mummunar addu'a shine anan malam yazo mana da hadisin Asim Allah ya ji kansa yake cewa sa'alatu Anas radiyallahu anhu na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anil kunuti wato dangane da alqanut kace alqunut ko kace alqanut fuska biyu gare ka game da kafunikin wanda kalima ta alqanut kusan ma'ana ɗaya na bin ɗaya a larabci kusan ma'ana goma take da shi anan ma'anar abinda ake nihi da al-qunut ma'ana addu'a ana sai yace qabla ruku ana sai yace masa kafin ruku'u ake yin ta wanda shi anan tambayar da yayi al-qunut ta yau da gobe kenan wanda ake yin ta a cikin wuturi Anas ya bashi amsar cewa qabla ruku kafin ayi ruku fa qultu sai nace masa inna fulanan yazumu annaka qulta ba'da ruku nace masa wana fa yare cewa kai ka fada kace bayan ruku ake fa qala sai Anas yace kazaba ai akhba ma'ana ya kuskure domin shi lafazin alkazi a larauci ma'anarsa shine al-ikhbaru bi khilafil waqi mutum ya bada labari game da sabanin abin da yake waqi abin da yake tabbas kamar misali yau muna ranar juma'a aka tambaye ka yau wace rana sai ka ce yau asabar ce to wannan a larauci ana iya cewa kai ƙarya ana iya cewa kaziba kazaba an gane ku to dan haka shine yace kazaba ma'ana akba ya kuskure lalle ba haka na fada ba thumma haddathana sannan Anas sai ya ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qanata shahran ba'da ruku manzon Allah yayi alqanut tsawon wata guda kuma bayan ruku manzon Allah yake yin ta to anan shine malamai suka ce ita al-qanut wanda ake yin ta lin nawazil saboda wasu abubuwa da suke faruwa to ita abin da yake sunna a yi ta bayan an dago daga ruku'u, amma tare da halaccin kuma akan iya yin ta kafin ruku'u, kamar yadda hadisan sun gabata a cikin darasinmu na wannan littafi. Amma ita ta wuturi, to ita kuma abin da ya dace a yi ta kafin ruku'u, tare da halaccin kuma za a iya yin ta bayan ruku'u. Shine anan Anas sai ya ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qanata shahran ba'da ruku, manzon Allah yayi alqanut tsawon wata guda bayan ruku, yad'u yana mummunar addu'a ala ahya'in min bani sulaim, sune banu lahayan, wasu kabilu daga cikin banu sulaim sune banu lahayan, manzon Allah ya ringa musu mummunar addu'a. Qala Anas yake cewa sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwashi tsawon wata guda yana musu mummunar addu'a, ba'asa 40 aw 70, manzon Allah ya aika mutum 40 ko kuma mutum 70 ya shukku fihi, wannan kokonto ne aka samu, amma tare da cewa riwaya wadda babu kokonto, wanda hadisin ya gabata mutum 70 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaba ya aika musu, wanda kuma min al-qurra'i, wadanda suke makaranta al-qur'ani, masanan addini, ya tura musu domin su karantar da su, su suka nema a aika musu. Shine yace ila unasin minal mushrikin, izuwa wasu mutane daga cikin mushrikai sune banu lahayan, wanda su kuma suna daga cikin babbar kabila su sune banu sulay, ni za a yi fa'ara da lahum ha'ula'i faqataluhum, su wadannan jama'a banu lahayan sai suka bujiro ma waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, faqataluhum, gaba ɗayan su suka kashe su, dukkan su suka kashe su. Wa kana bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ahad, alhali kuwa tsakanin su su wannan kabila da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai alƙawali na zaman lafiya. Ana sai ke cewa fama ra'aituhu wajada ala ahadin ma wajada alaihi, yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu bakin ciki da damuwa akan wani da ya masa ba daidai ba, irin bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi akan waɗannan jama'a, akan wannan warware alƙawari da wannan yaudara da suka yi. Lafazin fama wajada an ciro shi ne daga alwajdu, alwajdu shine bakin ciki da damuwa, shine yace fama ra'aituhu wajada, yace da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bakin ciki da damuwa ala ahadin, akan wani da ya masa ba daidai ba, ma wajada alaihi, irin bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi akan abin da suka yi. Dan haka a takaice wannan hadisi da malam ya shigo da shi yana tabbatar mana halaccin yin mummunar a shugaba ya yi mummunar addu'a akan dukkan jama'ar da suka warware alƙawari, wanda suka warware alƙawari suka yi ta'addanci, to wannan yana halatta a yi musu mummunar addu'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsawon wata guda yi manzon Allah yana musu mummunar addu'a. باب امان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك وابن انس ابن مالك الاصبهي المدني عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني ابن مولى أم هاني ابنة أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هاني إن ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتهبا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني رضي الله عنها وذلك ضحا وتوانا بابي ني وانك بياني جمد أبن دي زودة ومزاء الله صلى الله عليه وسلم نهو كنشن واتو أمن تروا تماتا دباد كارياتاس kamar mace ta ce wani na amintar da shi yana karkashin kulata kar wanda ya taba shi ko kuma wani na bashi kariya kar ku taba shi kamar misali daga cikin waɗanda suke mushrikai an gane ko sai a samu mace musulma ta ce wani yana karkashin amanata na amintar da shi kar wanda ya taba shi ko ta ce wani na bashi kariya kar wanda ya tsangwame shi kar wanda ya taba shi menene hukuncin wannan amana ta mata shin in sun ba wani amana sun ba shi kariya za a tabbatar da wannan amana da suka bada ko kuma ba za a lura da ita ba shine malam yayi babi an shine sai zo mana da hadisin wato murra aba murra wanda intaccen bawa ne na ummu hani diyar abu dalib shine yake ba wato Abu Nadir labarin cewa yaji uwar gidan shi Ummu Hani diyar Abu Talib Allah ya kara mata yadda tana fada tace masa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amal fathi na tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da ya ci makka da yaki ma'ana naji gidan da ya sauka fa wajadtuhu yaghtasil sai na tarar da shi yana wanka wa fatima ibnatuhu tasturuhu fatima diyar shi wato ta suturce shi da wani mayafi ta kare shi kuma daga can gefe bayan mayafin manzon Allah yana wanka an gane ko babu zagayen ban daki a gidan ita Fatima Allah ya kara mata yadda ta sa wani mayafi haka ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko yana wanka fa sallamtu alaihi ummu hani tace nayi masa sallama fa qala sai manzon Allah yace man hadhihi wace ce ke sallama fa qultu sai nace ana ummu hani ni ce ummu hani bintu abi talib iyar Abu Talib wanda wannan yana nuna mana in aka tambaye ka wane ne to karkai wata inda ka faɗi sunan da aka sanka da shi wanda za a gane ka an gane ku kaga ya tambaya wace ce tace ana ummu hani bintu abi talib ni ce ummu hani iyar Abu Talib fa qala sai manzon Allah yace marhaban bi ummi hani lali lali da ummu hani lafazin marhab wannan kalima ce ta taryan bako wanda kuma zata cusa farin ciki da walwala a cikin zuciyar bako domin asalin kalmar an ciro ta ne daga ar-rahab idan aka ce rahab shine wuri wanda yake mailowaci idan ka ce ma bako marhaban ma'ana wajatta mawdi'an rahaban ma'ana ka samu wuri wanda yake mailowaci shine manzon Allah yace marhaban bi ummi hani yace lali lali da ummu hani wanda wannan yana nuna mana halaccin yin magana lokacin da mutun yake wanka, kamar yadda malamai suka tafi cewa in wanka mutun yake ba laifi yana iya yin magana, amma in yana biyan bukatar shi bayan gari ko ba wali suka ce baya dacewa yayi magana, sun kafa hujja da wani hadisi, sai dai hadisin bai inganta ba. An gane ku? Illa kasancewar kamewar ita ce tafi dacewa. In ma an yi magana sai kai gyaran murya. To amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi magana, yace wace ce? Tace ni ce wance. Manzon Allah kuma ya ƙara wata kalma yace marhaban bi ummi hani, yace lale lale da ummi hani, yana cikin wankanwa manzon Allah yayi wannan magana. Falamma faraga min gusdihi, lokacin da ya gama wankansa inji ummi hani, da ya fito kama manzon Allah sai ya tashi, fa salla thamani raka'ati, yayi sallah raka'a 8, multahifan fi thawbin wahid, kuma yana lullube a cikin tufafi guda, zane guda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lullube. Wanda dama ya gabata, idan kana da zane mai fadi, to manzon Allah yayi umarnin cewa ka daura shi a tsakanka, ka rufe al'aurarka, halshen sai ka janyo ka daura a wuyanka. An gane ku? Kenan in zanen ka babba ne mai fadi, idan ka daura shi, daman shine suke sawa izar a wancan lokaci, idan yana da fadi in ka daura sai ka janyo halshen sai ka daura a wuya, in kuma ba ya da fadi manzo Allah yace sai ka daura ka rufe al'aurarka, kamar yadda hadisin Jabir ya gabata. To shine tace multahifan fi thawbin wahid, manzo Allah yana lulluba a cikin tufafi daya, zani daya. To wanda wannan yana nuna shine sai take cewa fa qultu, sai nace ya rasulullah, ya manzon Allah, za a mabunu ummi aliyun, wato dan mahaifiyata shine aliyu, domin ita ummu hani el uwar aliyu ce. An gane ko? Mahaifin uwar su dai, uban su dai, shakikiyar shi ce. Shine tace za a mabunu ummi aliyu, tace dan uwana aliyu, Allah ya kara masa yadda, ya rai cewa annahu qatilur rajulan, cewa sai ya kashe wani mutum, kada ajartuhu, shi ko wannan mutumin tace na bashi kariya, cewa kar kowa ya taba shi. Fulanu ibn Hubaira shine wani dan Hubaira, shi kuma wannan yana daga cikin wato sune surkanta. An gane ku? Dan uwan mijinta ne ita ummu hani, ta bashi kariya, tace kar wanda ya taba shi. Aliyu, Allah ya kara masa yadda, shi ko yace duk inda ya gamu da shi sai ya kashe shi. Manzon Allah sai yake fada, sai yace kada ajarna man ajarti ya ummu hani, yace yake ummu hani, duk wanda kika bashi kariya, manzon Allah yace mu ma mun bashi, mu ma mun bashi. Wannan shine mahallul shahid, kuma yana tabbatar mana idan mace ta ba wani kariya, to wannan kariya ta hada dukkan musulmi, baya halatta wani ya taba shi. Haka in ta ba wani amana, tace wani na amintar da shi, kar wanda ya taba shi, to dole kuma ku ba shi amana. Kamar yadda anan manzon Allah yace kada ajarna man ajarti ya ummu hani, yake ummu hani, duk wanda kika ba kariya, manzon Allah yace mu ma mun ba shi. Qalat, sai take fada ita ummu hani, Allah ya kara mata yadda, tace wa zalika duhan, tace wannan zuwa da nayi gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sauka a wannan shekara, tace lokacin da naje lokacin hantsi. Wanda da wannan hadisi malamai suka kafa hujja cewa sallar wallaha gayarta raka'a 8 ce. An gane ku? In dai sallar wallaha ce, gayarta karshe raka'a 8 ce. In ma kai raka'a 2, kamar yadda hadisin Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiyar yin raka'a 2 a lokacin wallaha, ko kai raka'a 4, kai 2 ka salamce, kai 2 ka salamce, ko kai raka'a 6, ko kuma kai 8, gayar shine 8. Daga 8 ba a samu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa sallar wallaha ta wuce 8, bakin 8 ne. shine tace wa zalika duhan wannan wato lokacin da na isa kwa a lokacin wallahani to dan haka dai a takaice hadisin yana tabbatar mana amana da kariya ta mata wannan ta hada dukkan musulmi dan haka malamai suka tafi akan cewa da babba da yaro an gane ko yaro dai wanda suka ce mai zimi hankali mace ko namiji in dai suka ba wani kariya daga cikin kafirai to wannan kariya ta tabbata dole a ba shi kariya babun zimmatul muslimina wa jiwaruhum wahida yas'a biha adnahum qala haddathana muhammad huwa ibn salam albaykandi qala akhbarana waki huwa ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi an ibrahim at-taymi ana abihi annahu qala khababana ali radiyallahu an faqala ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك واتوانا مبابينين مسمم ما لينكي تشيوا ذمة المسلمين الكولين مسلمي وجوارهم دكاريا دسكي بادا واغوسو واحدة دكنش أبني تايا wani daga cikin musulmi to bai halatta bai zo ya tada yas'a biha adnahu kuma wanda yake koma bayan su yas'a biha yakan iya wato daukan abin da ya shafi kulla alkawali ko ba da kariya wanda yake wai koma baya a cikin musulmi dan karka fahimci cewa sai shugaba a ko wanda yake koma baya wanda yake mara daraja a cikin jama'a ta musulmi idan ya kulla alkawali misali aka zo shine ya dauke ya kulla alkawali da wasu ko kuma ya ba da kariya ga wasu to wannan ya zamanto alkawali ne na dukkan jama'a ta musulmi bai halatta ba wani ya zo ya warware shine yace yas'a biha adnahu kenan ko a cikin wata tawaga ta musulmi misali an fita fagen daga ko abin da ya kama da haka aka samu wani daga cikin su kenan ba ma sai wanda yake shugaban tafiya ba in dai yace ya kulla wannan alkawali ya kulla wannan amana to wannan ya hada dukkan jama'a ta musulmi baya halatta wani ya warware to shine anan malam ya zo mana da hadisin Ibrahim at-Taymi daga mahaifinsa yake fada khababana aliyun yace wani lokaci aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya mana khutba a cikin hudubar yake fada yace ma inda na kitabun na qara'uhu yace mu ahlul baiti iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi na daban abun mu wanda muke karantawa illa kitaballahi in banda littafin Allah alqur'ani an gane ku to ina makaryata masu cewa wato wai akwai wani qur'anin su wanda yake na fadima wanda kuma su wannan qur'ani nasu ya dinka wannan qur'ani da yake hannun mu su 17 wannan qur'ani wanda yake hannun mu agun su yanzu wucin gadi ne nasu limamin su na 11 zai na 12 zai zo da shi a boye yake suka ce ya dinka wannan alqur'ani su 17 shi wannan alqur'ani suka ce sanadin shi a yanke yake saboda akwai abubuwa waɗanda an boye da surori na musamman da wasu abubuwa wanda babu su a cikin wannan alqur'ani to kaga duk wanda yayi da'awar cewa qur'ani wanda yake hannun mu a yau tawayayye ne akwai wani abu da aka boye ba isar ba menene matsayin sa babban kablasir ya hau kan shi to shine anan da ake da'awar cewa wai su ahlul baiti manzo Allah ya kebance su da wani abu wanda bai kebanci ba sauran jama'a wanda suke karanta wasu surorin su na daban shine Aliyu yace ma inda na yace mu ahlul baiti ma inda na kitabu yace babu wani littafi na daban a gunmu naqra'uhu da muke karanta shi yace illa kitaballahi in banda littafin Allah alqur'ani wa ma fi hadhihi as-sahifa yace sai kuma abin da yake cikin wannan takarda wata takarda ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa bayanin wasu hukunce hukunce yace faqala aliyu sai yace fiha iya abin da yake cikin takaddar kunji al-jarahat shine abin da ya shafi diya na in an yi ma mutum rauni kaza kaza ne za a biya na diya rauni kaza kaza ne za a biya na diya wa asnanul ibni da kuma gwalgwadan shekarun raqumma a wajen abin da ya shafi zakka shine iya abin da yake cikin takarda kuma sai kuma wannan magana yace wal madinatu haramun a cikin takardar kuma manzon Allah ya faɗa mana yace da mu ita birnin Madina gaba ɗayan ta harami ne ma baina ayrin ila kaza tun daga dutsen da ake kiran shi Jabalu Ayr ila kaza zuwa wuri kaza kamar yadda ya gabata a wata riwaya ila Thawr daga wani dutse da ake ce masa Ayr zuwa wani dutse wanda ake ce masa Jabalu Thawr manzon Allah yace gaba ɗayan abin da yake tsakankani na manzon Allah yace gaba ɗaya harami ne manzon Allah yace fa man ahadasa fiha hadasan duk wanda ya farar da wani al'amari wanda yake na bid'a a birnin Madina ko kuma a hadasan hallo yana daukan ma'anar wani ta'addanci an gane ko lafazin hadasan bid'a kazo ka kirkira a birnin Madina ko kuma kazo ka kirkira wani abu wanda yake na ta'addanci aw awa fiha muhdisan ko kuma wato ya ba dan bid'a mafaka domin ya ci gaba da yada bid'ar shi ko ya ba wani dan ta'adda mafaka kenan ya tarar da shi domin ya ci gaba da ta'addancin sa manzo Allah yace fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in shi wannan mutumin da ya kirkiro bid'a a birnin Madina ko kuma ya farar da wani abu na ta'addanci ko kuma ya ba dan bid'a mafaka domin ya ci gaba da yada bid'a shi ko ya ba dan ta'adda mafaka manzo Allah yace tsinuwar Allah la'anta ta Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya manzo Allah yace ta tabbata akan shi imma ka dauke ta jumla ce insha'iyya addu'a ce manzo Allah yake duk wanda ya kirkiri bid'a a birnin Madina manzo Allah yana masa mummunar addu'a cewa Allah ya la'anci shi da mala'iku da mutane gaba ɗaya ko kuma labari ne yake ba mu tuntuna Allah ya tsine masa albarka da mala'iku da mutane gaba daya la yuqbalu minhu sarfun wala adl duk wani aikin sa na farilla ko na nafila ba a karba ɗaya daga cikin tafsirin ita wannan jumla cewa aikin sa na farilla ko na nafila ba a karba to wanda wannan yana nuna mana zama a Madina hadari ne sai mutun yayi da gaske saboda ita zama a Madina yana da ladibba yana da ladibba don haka malamai suka wallafa rasail da dama akan cewa ladibba na zama a birnin Madina wanda galibin dalibai in sun je farkon abin da ake ba ku karanta ku san cewa garin nan ya bambanta fa da naku ba irin kowane gari bane ba ka karanta ka san ladibban zaman Madina shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a karba masa farilla ko nafila wannan ya isa ya nuna mana hadarin bid'a wal iyazu billahi inuwa ta Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba daya kuma duk abin da mutun ya aikata na farilla ko nafila Allah ba zai karba ba amma duk da haka zaka ga wasu abuye suke a cikin gida suke gudanar da duk wasu abubuwa da ake yi na bid'o'i a birnin Madina sai yace wa man tawalla ghayra mawalihi, duk wanda ya jibinci wasu jama'a waɗanda suke ba masu gidan shi ba, misali kamar bawa ne an yantar da shi, maimakon a ce maula ne na ali fulani sai ya ce a shi ai yantaccen bawa ne na suwa ne, ya danganta kan shi don yana kyamar waɗancan kin. Manzon Allah ya ce fa alaihi mislu zalik. Aliyu ya ce shi ma manzon Allah ya faɗa cewa tsinuwar Allah da ta mala'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kan shi, duk wanda ya jibinci waɗanda suke ba masu gidan shi ba, bawa ya ringa danganta kan shi cewa shi ai maula ne na suwa ne, kuma alhali ga waɗanda suka yantar da shi. Sai ya ce wa zimmatul muslimi na wahida, alƙawali na musulmi gaba ɗayansu ɗaya tak ne, in ɗaya tak daga cikin musulmi ya ƙulla wannan alƙawali da amana, to ya haɗa dukkan jama'a ta musulmi. Faman akhbara musliman, duk wanda ya warware ma wani musulmi alƙawali bayan ya ƙulla, fa alaihi mislu zalik, manzo Allah ya ce shi ma tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata a kan shi. To wannan yana nuna mana cewa idan jama'a ta musulmi kenan ɗaya ta kai ƙulla alƙawari da wasu kafirai, to wannan ya haɗa dukkan jama'a ta musulmi, wani bai isa ba ya zo ya warware. Babun idza qalu saba'ana wa lam yuhsinu aslamna wa qala ibn umar radiyallahu anhuma faja'ala khalid yaqtul faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam abra'u ilayka mimma sana'a khalid wa qala umar radiyallahu anhu idza qala mattaras faqad amanahu إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan wato kafirai aka kai musu farmaki na yaki, sai suka ringa fada suka ce saba'ana wa lam yuhsinu aslamna, ba su iya faɗar cewa aslamna mun musulunta, sai suka ce saba'ana, wanda lafazin saba'a ma'ana ya karkata, an gane ko, min saba ya subu ne, kamar ma'ana sun karkata, ma'ana sun dina wancan addininsu na shirka, ma'ana sun musulunta, shi ne ma'anar saba'ana. Walam yuhsinu aslamna, ba su kyautata ba, ba su iya faɗar cewa aslamna mun musulunta. Shin in sun faɗi wannan kalima ta saba'ana, za a wadatu da ita a kyale su a ɗauke su a matsayin musulmi, ko kuma ba za a kyale su ba, yaƙar su za a yi, dole sai sun faɗi kalimar cewa aslamna? Shi ne anan malam ya yi babi, an gane ko, ma'ana lokacin da kenan aka kai musu farmaki na yaƙi sai suka ce saba'ana, ba su iya faɗar cewa aslamna, kyale su za a yi ko kuma ci gaba da yaƙar su za a yi. Shi ne a nan sai malam ya zo da hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, yake faɗa fa ja'ala khalidun yaqtul Khalid ibn al-Walid, wato sai ya haɗu ya ci gaba da yaƙar su waɗannan da suka ce saba'ana, wannan kuma a cikin ghazwatul fath ne, an gane ko, lokacin da aka ci Makka da yaƙi, wasu jama'a ne na mushrikai suka ringa cewa saba'ana saba'ana, su suna nihin sun musulunta. Shi ko Khalid ibn al-Walid sai ya ci gaba da yaƙar su yana kashe su. Shi anan iya ijtihadin sa yayi amfani akan zahirin lafazin, baya nuna cewa sun musulunta, shi yasa sai ya ci gaba da yaƙar su. Da aka zo aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafa abin da Khalid ibn al-Walid yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya ɓaci, yayi inkarin wannan aiki da Khalid ibn al-Walid ya aikata. Manzo Allah sai yake faɗa, yake cewa Allahumma abra'u ilayka, a wata nuskha kina akwai Allahumma kamar yadda yake cikin riwaya Allahumma abra'u ilaika ya Allah ina barranta izuwa gare ka ma'ana ina raba hanya izuwa gare ka mimma sana'a Khalid game da abinda Khalid ya aikata ma'ana ban yarda ba ban amince da shi ba Allahumma abra'u ilaika mimma sana'a Khalid ya Allah ina barranta zuwa gare ka game da abinda Khalid ya aikata ma'ana ban yarda ba ban amince ba to dan haka wannan wato Khalid ibn al-Walid shi iya ijtihadin sa ne kuma akan zahirin lafazin shi bai dauki ba cewa wannan wannan lafazi za a iya wadatuwa da shi a dauke sa a matsayin musulmi shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Khalid uzuri an gane ko game da ijtihadin da yayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sakayya ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wajabta masa biyan wata diya akan wannan saboda ya gina ne akan ijtihadin sa shi ne malamai suka ce a karkashin haka idan alkali yayi wani hukunci akan zalunci ko kuma sabanin yadda yake abun malamai suka ce to wannan hukunci nashi za a tada shi in akan ijtihadi ne yayi iya kokarin sa ne to wannan baya da laifi kamar yadda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar amma kuma duk abin da ya halakar akan wannan hukunci wasu malamai suka ce lazumta masa za a yi dole sai ya biya idan alkali ya yi wani hukunci kenan akan zalunci ko kuma ya yi hukuncin akan ba yadda yake a tabbaci abun malamai ba to in ijtihadi ne to wannan ba ya da laifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan alkali ya yi kokari ya yi ijtihadi ya yanke hukunci in ya dace ma hukunci yana da lada biyu in ya kuskure kuma yana da lada daya to shine anan kina malam yazo da wannan hadisi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Allah ina barranta ina raba hanya game da abin da Khalid ya aikata ban yarda ba da shi ban amince ba sannan malam kuma yazo da hadisin kinan kaga wannan yana nuna in dai suka zo da wata kalima aka fahimci kalmar ga abin da take nihi to shikenan za a wadatu da ita sun tsara jinin su sun tsara dukiyar su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa umirtu an muqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qalu ha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam to nan sun ce sun musulunta kenan sun me kauya ni za a yi shikenan sai a kyale su sai a zo a lakanta musu kalimatun shahada Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa lokacin da aka zo masa da Hurmuzan babban dogari na sarkin wato na Kisra sarkin Farisa an gane ko wanda hadisi ya gabata wanda ya fito da wanda aka zo a cikin wanda aka kama shi a cikin wannan wani amil guntu na sarkin Farisa wanda ya fito da wajen soja 40,000 wanda a cikin rundunar tashi akwai babban dogarin shi shine wannan Hurmuzan wanda da aka cirke shi Abu Musa al-Ash'ari ya bada shi ga Anas dan Malik aka zo da shi gun Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan Umar shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka zo shi Hurmuzan bai yi larabci ba sai aka samu an tamfara shi yana bayani tsakanin su kenan da bayanin da Umar yake to sai ya zamanto baya magana baya iya magana Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce takallam ya ce la ba'asa alaika an gane ko shine bayan shine ya ce idza qala mataras lafazin mataras kalima ce wadda take farisiya an gane ko kalima ce farisiya mimun kin za kai masa fatha sannan ta'un kin sai kai mata shadda ra'un kin ita kuma sai kai mata dauri kenan matars kalimar abinda take nihi ma'ana la takhaf karka ji tsoro shine anan yace idza qala matars yace faqad amana idan ya fada yace matars kenan ya fada ga wasu wadanda suke kafirai yace masa karka ji tsoro idan musulmi yace ma kafiri misali wannan kalima yace masa mattar yace to faqada amana hu wannan kalima tana nihin kenan ya amintar da shi bai ya halatta wani ya taba shi kenan ba sai larabci ba koma wani yare Umar yace ai inna Allah ya'lamu al-alsinata kullaha ubangiji ta'ala yana da sanin dukkan wani yare lafazin alsina ana nihin al-lughat duk wani yare Allah yana sane da shi kenan ba sai larabci ba duk abin da kenan kalmar aka fahimci ga abin da ake nihi to shikenan kaga shine in yace masa wannan kalima matar ma'ana la takhaf karka ji tsoro yace faqad amana huto tabbas ya bashi amana kamar misali yazo kafiri yana daddar sai wanda daga cikin musulmi yace masa kwantar da hankalinka to wannan da yace kwantar da hankalinka tana nuna ya bashi amana kar wanda ya taba shi wa qala umar ya fada ga shehur muzan yace masa takallam la ba'as yace ci gaba da magana yace babu wani laifi ci gaba da magana babu wani laifi to lokacin da kamar yadda yake cikin kissar hadisin umar Allah ya kara masa yadda sai nihin kashe wannan hurmuzan kin Anas dan Malik yace sai nace masa la sabila ila zalik ba kada wata hanya da zaka kashe shi kada kulta lahu kai kace masa takallam la ba'as eh ci gaba da zance babu laifi yace bakka da wata hanya da zaka kashe shi tunda wannan kalima da kai mun shi ka bashi amana fa qala sai Umar yace masa man yashhadu laka wane ne zai zame maka shaida akan wannan abu da ka faɗa na cewa ba ni da wata hanya da zan kashe shi a lokacin nan Az-Zubair ibn al-Awwam sai yazo ya zame ma Anas dan Malik shaida akan wannan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya kyale shi Hurmuzan sai ya musulunta har ma Umar Allah ya kara masa yadda ya yanka masa wata kyauta ta musamman daga baitul mali dan haka dai a takaice kenan wannan yana nuna mana in kafirai aka kai musu dauki suka yi amfani da wata kalima wanda tana nuna cewa sun me kauya sun musulunta to dole a kyale su dole a tsara jinin su kuma dole a tsara dukiyar su inda anan shi Khalid da suka yi wannan kalima ya ci gaba da yakar su mai manzon Allah ya fada cewa ya Allah ba ni ba abinda Khalid ya aikata ban yarda da shi ba ban amince ba kaga wannan yana nuna mana duk kalimar da suka yi in dai an fahimci cewa ga abinda take ne to wannan za a wadatu da ita kuma shine anan yace Allah subhanahu wataala ai yana sane da dukkan wasiyari dama abinda al-ibra shine abinda yake cikin zuciya ba abinda yake wannan ba ko abinda za ku yi amfani da shi zahiri abinda ya bayyana da shi za a yi na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك